بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشمائل المحمدية نال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. باب نتلاتن نظام متاشي عند يكي تشيوا. باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعة أحاديث. باب ديزو تشكين شأن كايم مرملي نمزا الله صلى الله عليه وسلم تشكين كايم مرملي ونيني أنب صلى الله عليه وسلم يهي سوه cikin shi akwai hadisi bakwai. Hadisi na 109 daidai al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Isma'il ibn Musa al-Fazzari haddathana Ibrahim ibn Sa'dan abihi an Abdullah ibn Ja'far qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulul qissa'a bi rubabi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin concomber bi rubabi tare da kayan danyi. Wannan shine tarihi kyakkyawa na wannan alkissa karatun zauri ana kuskure suna fassara shi da gwanda su fassara shi da kaza, amma concomber ne yake nihi da alkissa bi rubabi game da kayan danyi yana ne wanda yake kama da wangan yake da su kama da gurji. Hadisi na gaba daga Urwa daga Aisha Allah har yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya akulu bidiha bi rubabi, yana cin kankana bi rubabi da kayan danyi. Ita ma ita ce albidi kankana kenan wadda ga ta nan muke gani pastak, ita ma ana fassara ta da gwanda, amma gwanda ita ga ta can gaba. Daga gare shi dai a gaba haddasani Humaydu qala Wahab qala Sadiqan lahu abukin shi ne an Anas bin Malik qala yake cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khizbir, yana hada tsakanin gwanda wa rubabi da kayan danyi. Kana wannan al-hizabar ita ce al-asfar min al-bidifi, wanda take masara kankana ce amma masara ma'ana ita ce gwanda. Na gaba daga Urwa daga Aisha Allah radiya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bidifi bi rubabi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abin nan, ya ci kankana bi rubabi da kayan danyi. Duka wannan yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar su, kuma abin da yake da zamu ga cewa abubuwa masu zaki suke burge shi. An abi hurairata qala yake cewa kana nasu izara aw awwalu thamari, mutane sun kasance idan sun ga farkon wani abu ja'u bihi ila annabi sallallahu alaihi wasallam, sai su zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan idan dabino ne farkon zawashi, ko idan kayan gona ne ko kayan garka, farkon wanda aka ciro sai aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam da nihin ya samu shi albarka. Fa iza akhazahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amshe shi, qala sai ta Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah ka sa mana albarka cikin ƴaƴan itatuwan mu, wa barik lana fi madinatina, ka sa mana albarka cikin madinan mu, wa barik lana fi sa'ina, ka sa mana albarka cikin tiyan mu ma'aunin kenan, wa fi muddina da muddin mu, Allahumma inna ibrahima abduka, ya Allah nabi ibrahim bawanka ne, wa khaliluka badadayinka ne, wa nabiyuka annabinka ne, wa inni abduka kuma ni bawanka ne, wa nabiyuka annabinka ne, wa innahu da aka li makka, ya roke ka addu'a ga makka kamar yadda ta zo cikin suratul hajj, wa inni ad'uka lil madina, ni kuma ina maka addu'a ga madina, bi misli ma da abihi ni makka, irin addu'ar da annabi ibrahim yamma makka da ita, wa mislahu ma ahu da kwatankwacin ta tare da ita, ma'ana limkin ta kenan. Wannan addu'ar yake nuna cewa makka ay madina, shi yasa a malikiya al-imam malik da sauran malamai da dama sun ta cewa al-madinatu afdalu min makka, madina ta hi maka farala, duk da ita ga ta can gurin da kai Ka'aba a can da ɗakin Allah da kaza a can abubuwa na daraja, to amma can gurin ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam musu addu'a, kuma ƙarshe ma ga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina yake abin ne. Summa qala, shi yasa mai mukhtasar ma Allah mushrama ce wal madinatu afdalu summa makka, yace summa yad'u asghar walidin, sai ya kirayo mafi karamin da ya rahu wanda annabi ya gani, fayudihi zalika famur, sai ya bashi wannan ƴan itatu kenan, yayi addu'a kuma sai bai kama wani yaro karami wannan kayan tatuwan da aka kawo. Na gaba daga Rubai bintu Mu'awiz bin Afra qala, take cewa ba asani Mu'az bin Afra bi kinna'i min rubabin, Mu'az bin Afra ya aike ni bi kinna'in da wani abun nan makayi wanda ake zuba kayan danye, mun ganshi can baya. Alkinna shine malullubin kai na mata, amma nan gurin ana nihin alkinna abin zuba kayan danye wanda za a samu gwaro da lemu da sauransu, min rubabin na kayan danye a cikin shi wannan makayin, wa alaihi ujrun min qisa'i zugubin, a tare da shi a cikin shi akwai ujrun dan karami min qisa'in na abin nan na gwanda, zugubin wanda yake mai kama da gashi, mai kama da gashi ma'ana karami ne ba babba ba. Wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance hibbul qissa a ganin nace abin ga me take gwanda annan ba shi can kun fassara kwankwambur ake ne ya karatun zauri kawai ana fassara al-qissa da gwanda alhali ku kwankwambur ne eh hibbul qissa yana son kwankwambur fa ataitu bihi sai na zo mushi da shi wa inda hu hidiyatun tare da shi akwai kayan ado qadqadi matalaihi min al-bahrain aka zo an zo mushi shi daga bahrain fa mala ayadahu minha sai cika hannun shi da shi fa adanihi sai ya bani kani ya dauka ya ba ma wanda ya zo mushi da wannan kayan ada na gaba haddasani ali ibn hujr inja al-imam at-tirmidhi daga muawiz daga rubai ibn muawiz bin afra qala take cewa ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi kina'in min rubabin da wani makayi wanda kayan danye a ciki makayin da ake sa kayan danye kaushi ake cewa kinna inna zamana naka abinci ne ko na abin sha ne ko ba an kira shi kina ba he abinda makayin da an tanade shi ne dan sa kayan danye kisa da ka ganshi zai a ce min rubabi na kayan danye wa ujurin da dauna dan kadan zugubin wanda ke na wannan gashi fa adani mai kama da gashi mana wajen girma mil akafihi huliyan sai ya bani cike da hannun shi na kayan ado au qalat zahaban ko qalat zahaban tace zinari nan gurin da yace ujurun ajam ujarwin wa huwa as-sagir ajaru dan kuikuyo shi ake ce ma aljaru dan karami to wannan ujurin kin daga ajaru ne aka ciro shi ujurin ba daga lada bane in lada ne ajar zace ujurin dan karami ma as-sagir min kulli shay dan karamin abu abinda ake nihi anan al-qissa as-sagira shine kwankwambur dan karami zugub kuma shine tarishu sagira wani batun rai shine dan wangana gashi gashi lokacin da ya bugu jikin kaza ko jikin tattabara shi ake cewa zugubin nan an kwatanta da shine saboda karancin abu mana cikin kayan adan sai ya bashi kamar wannan babu na gaba babu ma ja fi sifati sharabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi hadisani cikin abin da yazo cikin sifar shan annabi sallallahu alaihi wasallam abin shan shi hadisin daga Aisha Allah radiya take cewa kana nabi kana ahabu sharabi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance abun sha mafi so wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alhulu mai zaki albarud mai sanyi na gaba haddasana Ahmad ibn Mani inji al-Imam at-Tirmidhi daga Ibn Abbas Allah radiya shi yake cewa da khaltu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga can gurin kamar da mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake so alhulu abu mai zaki kanan kuma abu mai sanyi to sai dai yana shan daidai iya gwargwado ba wai sha wanda zai hasa mishi diabetes yana sha ne bakin iya yadda ganga jiki take bukata dan in an wuce ne duk wani abin da Allah halitta gaba daya halice shi dan dan adam ba yadda za a iya cutar da shi in dai na cin ne ko na sha wanda aka halitta to inda zai cutar shi ne in ya wuce iyaka shi yasa Allah yayi ishara ga wannan yace ku kulo shar'u wala tusrif ko ci ko sha amma ka kuce gona da iri ana wuce gona da iri sai ya zama cuta kamar yadda rayuwar mu take a yau duk wuce gona da iri ne ake wajen ci da sha in sai ya sabba cuta nace da khaltu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khalid ibn al-Walid ala maimuna na shiga da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni da Khalid ibn al-Walid wajen maimuna faja'at nabi ina'in min labani sai ta zo mu da makayi na nono a ciki fa shariba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ala yaminihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ni ina a dama shi wa khalidun ala shimali khalid yana hagun kin shi fa qala li sai yace mini asharbatu laka yanzu shanka ne fa in shi'ita asar tarak biya khalidan amma in ka so in zabi khalid akan ka in bashi kai ne a dama kai kamata a ba amma in ka ba da dama a ba khalid fa qultu sai yace ma kunti li usira ala su'urika ahalin ya ma'aikin Allah bazan zabi kowa akan sauran ka ba ni ma sauran naka ina so in sha shi bana bari a ba kowa ba sun makala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kenan ka ganin gurin ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda ba na wajibi bane kuma al-isar akan abin da ya kasance na alkhairi ne ba kai isar ba inda na duniya ne tabbas zai ce a ba shi bai komi yace mana adamu Allahu da'aman duk wanda Allah ya ciyatar da shi abinci kowane nau'in abinci fal yakul yace Allahu baraka lana fihi Allah ka sa mana albarka cikin shi wa da imna khairu minhu ka ciyatar da mu wanda yake shi alkhair wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan duk wanda Allah ya shayar da shi nono fal yakul yace ina nono ya shiga ko madara ce ko sifirle ko wace iri ta zamani yanzu da aka juya Allahumma barik lana fihi, ya Allah ka sa mana albarka a ciki, wazirna minhu kuma ka kara mana a ciki. Summa qala, sannan kenan addu'a ta nono daban, ta abinci daban. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa shay'un yujzi'u makana at-ta'am wa sharab ghayru al-labani, babu wani abin da ke wadatarwa ya zama gurbin abinci da abin sha banda nono. Shi abin sha ne, amma kuma yana matsayin madadin abinci. Qala Abu Isa, al-Imam Tirmidhi yake cewa haka zara wa Sufyan, haka Sufyan ibn Uyayna ya rawaito hadha al-hadith, wannan hadisin daga Ma'amar, daga Zuhuri, daga Urwa, daga Aisha Allah rada ita. Wa rawahu Abdullah ibn al-Mubarak ya rawaito shi da Abdurrazzaq, da wasu da dama, daga Ma'amar, daga Zuhuri, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mursal. Wala mai zikuru fihi an Urwa, basu ambata ba cewa daga Urwa an Aisha. Wa haka zara wa Yunus, haka Yunus ya rawaito shi wa gairu wahidin, da wasu da dama, daga Zuhuri, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan, a matsayin mursal. Kenan nan Abu al-Imam Tirmidhi yana so ya bayyana mana cewa hadisin mursal ne, ambato Aisha a ciki kuskure ne. Qala Abu Isa, al-Imam Tirmidhi ya ce inna ma asnadahu ibn Uyayna min bainin nas, ibn Uyayna shi kadai ya kawo shi da sanadi tsakanin sauran marawaita. Qala Abu Isa, al-Imam Tirmidhi ya ce Maimuna bintul Harith, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya khalatu Khalid ibn al-Walid, ita khala ce ta Khalid ibn al-Walid, kuma khala ce ta Ibn Abbas Allah ya rada su, kuma khala ce ta Yazid ibn al-Asam Allah ya rada su. Yace waqtalafa an-nasu fi riwayati hadha al-hadith, mutane sai suka yi sabani malamai cikin riwayar wannan hadisi daga Ali ibn Zaid ibn Jar'an. Farawahu ba'dhum, wasu suka rawaito shi daga Ali ibn Zaid, daga Umar ibn Abi Harmala. Warawahu Shu'ba, Shu'ba ya rawaito shi daga Ali ibn Zaid, fa qala ce an Amri ibn Harmala, daga Amr ibn Harmala. Yace amma ba sahihi Umar ibn Abi Harmala, amma sahihiyan magana inji Tirmidhi shine Umar ibn Abi Harmala, shine sunan mai kyau, shine ingantacce daidai. Yana mutaƙaita.